sai darasinmu na kaifa ta sakin mizanat. Na'am? Akwai hadari? To, indai akwai hadari, ni abin ma sa ana gani sanan ba. Shi ma kansa ɗayan aikila sai dai mu raba shi. An fahimta? In kuma kuna ganin mu tsaya a nan shi kenan. Sai a ba ku dama ku yi tambaya a kan wannan. To, 122 muka kwana daga cikin ayyuka waɗanda suke ba mutum ladan jihadi. Malam ya kawo ibada cewa wasu sukan ƙara kalmomi akan abin da ya zo a cikin hadisi, har ya kawo wani zikiri da manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yusbihu Allahumma inni asbatu ushiruka wa ushiru hamalata arshika wa malaikatuka wa jami'i khalqika. An ga wurin ko innaka antal ladhi la ilaha illa huwa kaza 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 har zuwa karshe. Yace to duk wanda ya wannan, yace Allah subhanahu wata'ala zai yanta ɗaya bisa hudunsa in ya faɗa su uku so hudu har zuwa ƙarshe, ce Allah zai yanta shi gaba ɗaya ko? To sai nan malam ya ce a wannan paragraph na ƙarshe a cikin shafin, sai ya ce fa min asrari tikrari hadha dhikri arba'u marrati, daga cikin sirrin maimaita wannan zikiri so hudu, ma la qalahu ibnu illan as-sadiqi rahimahullah an ibn al-ammadi fi kashf al-asrari amma khafa ko amma khafi min al-azkari sunan littafi ne, wato kashful asrar, wato ya yi sirrika a kan abin da ya koyu na zikiri. Haisu kala inda yake cewa wa kala ba'dul ashyakh, wasu daga cikin malamai sun ce tikraruhu hadhihi ko tikraruhu hadhihi kalimati arba marratin yablughu hurufuha 360 harfan, indai har zaki maimaita wannan zikirin so hudu, to adadin maimaita shi so hudu daga farko har ƙarshe ya fi adadin a ce harfin karanta harfa ne guda 360. Kuna fahimta? Adadin harfin zai zama so 360 kika yi su in kika maimaita. Ma'ana misali daga daidai ne ce Allahumma inni asbahatu kaza kaza har zuwa ƙarshe, daga wannan hamzatul wasl din a la hum wannan ha kaza ma duk wannan harfofin ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshen zikirin, sai ki maimaita su biyu, ki ƙara maimaita su uku, ki maimaita su hudu, zai zama kamar ki adadin su guda 360 ne, harfa 360. Sai ce wa ibn adam, shi ko dan adam murakkabun min 360 udwa, shi ma din an tsara halittarsa ne daga gabobi guda 360. An gane wannan ko? Saboda haka fa itqullahi minhu, yanta Allah da zai masa, yanta wadda Allah zai wa dan adam bi kulli harfin udwan min a'dahi, ma'ana daga kowane harafi in ka karanta harafi ne na addu'a to kamar harafi an hal an yanta gaba ɗaya daga cikin gabobinka. Fa idza qalaha marratan, idan mutun ya karanta so ɗaya tal fa taqallahu rubu'ahu, to Allah zai yanta ɗaya bisa hudun jikinki. Wa man qalaha marrataini, in kika yi so biyu a taqallahu nisfahu, sai Allah ya yanta rabinki. Wada'a wa du'aul istiftah min sunan as-salah, to kun ga kafin mu ci gaba da wannan gaban yana nuna muhimmancin addu'ar kanta. Sai ce to addu'a ta istiftah na bude sallah ita kuma tana daga cikin sunnonin sallah, wanda yashra'u fi raka'ati al-ula, ya halatta a yi ta a raka'a farko, wala yashra'u fi kulli raka'atin, ba sai an yi a kowace raka'a ba, wala fi salati al-janazati, ba a yi a sallar jana'ida, wala yata'atta al-iktaru minhu illa bil iktari min an-nawafil, a cika su haka kawai ki ta yi ba sai a lokacin da zaki yi nawan nafil, to wannan an fi son haka, sai ki anakin ki an fi so ba su ita a yawan yin ta, an fi son a rika yawan yin nafil. Sai mu tsaya a wannan gabar kamar yadda na ce muku, dole sai mun dan raba abin saboda mu samu mu ribaci lokacin. Wannan insha Allah sai mu bar wannan dalilin mar'atul muslima din ko insha Allah ta'ala, saboda lalle da gaske na ga alamar hadari yana so ya taso, وعليكم السلام. مليون نار ها أسامنا سأل الله يساكا مثل الخير الله يساكا مثل الخير فيك وقريب سأل الله يبارك الله الله يساكا مثل الخير ولنا أيكا ما شاء الله سورة فأنا تبس سأل الله يساء البركة الله وريك سركي ya dace da mu shirin wannan ayyuka kamar da kullum muke ta fada ba ka karewa gurgurdan damar da kika yi cin makan kin Allah ta'ala ya sa mizani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi